More music with houseofsongs.com.
A kofar rayuwar ki safiya ta sauka, kuma anan ne inda sana mutu koko na rayu, domin so halitta ce. A kofar zuciyar ki dare ya sauka, a kofar rayuwar ki safiya ta sauka, kuma anan ne inda zana mutu koko na rayu, domin so halitta ce.
zuci hazan juriya sanni da zafi fata na nisha kuwa
www.mindaji.com.